الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikon sa da yaddar sa ya bamu dama muka sake zama a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin da ake ambaton sa da masallacin Ibnu Taymiyya dake kan titin Sulakatagon a nan garin Azare inda muke gabatar da karatu a cikin littafin dake gaba gare mu littafin da mawallafin littafin ya sanya masa suna da Mukaffiratuz Zunub a bisa sharha na wata baiwar Allah mai suna wato Shaika Bintu Muhammadu al-Qasim wanda mawallafin littafin ko kuma wanda ya shirya waɗannan Mukaffiratuz Zunub shine Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam wato Ibnu Taymiyya. Yau za mu tashi a gaba ta wajen ƙarshe ko ta biyun ƙarshe shine wato ahwali yawmil qiyama shine firkici ko tsorace-tsorace na ranar tashin alƙiyama. Shi ma sababi ne da Allah maɗaukakin sarki yake kankarewa wato bayinsa mu'minai wato zunubansu a ranar tashin alƙiyama. Ranar tashin alƙiyama rana ce wanda take da mahimmanci sosai. Shi yasa malamai suka ce saboda mahimmancinta da darajarta shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya mata suna mabambanta a cikin wato alƙur'ani. Suka ce kasaratul musamma ko kuma kasaratul asma yadullu ala sharafil musamma, wai yawan sunaye dalili ne akan ɗaukakar wanda aka ambata da wannan sunaye. Daga cikin sunayen da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa ranar tashin alƙiyama bayan ya ambace ta da yawmil ƙiyama da ya ce la uqsimu bi yawmil ƙiyama, ina rantsuwa da ranar tsayuwa shine wato yawmil ƙiyama, saboda za a yi tsayuwa wanda Allah ne maɗaukakin sarki ya san adadin tsayuwar da bayi da su yi a farfajiyar filin tashin alƙiyama. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya ambace ta da as-sa'a wato lokaci ko ranar tashin, duk da sa'a wato lokaci, da Allah ce inna sa'ata la atiyatul la rayba fiha, lalle sa'a wato ranar tashin alƙiyama mai zuwa ne la rayba fiha, babu kokwanto a cikinta. A wani wajen ya ce iftarabatu sa'atu wa shaqqal qamar, alƙiyama ta yi kusa saboda wata wato ya tsage. A wani wajen Allah maɗaukakin sarki ya ambace ta da yawmil ba'as wato ranar tayarwa, saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'as, haƙiƙa kun zauna a cikin littafin Allah zuwa ranar tayarwa, inji Allah maɗaukakin sarki. Sai Allah ya ce wa haza yawmil ba'as, to wannan fa ita ce wato ranar wato tayarwa ɗin. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya ambace ta da yawmiddin wato ranar sakamako, ranar da za a yi wa bayi wato hisabi, za a sakanta musu, da Allah ya ce maliki yawmiddin ko maliki ko maliki yawmiddin, shi ne mamallakin wato ranar sakamako wato ita ce ranar tashin alƙiyama. Da kuma yawmul hasara ya ambace ta da yawmul hasara wato ranar hasara, ranar da waɗanda ba su bi Allah ba za su yi hasarar wato wannan wuni, da Allah ya ce wa anzurhum yawmal asara, ka gargaɗe su ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ranar asara. Shine Allah maɗaukakin sarki ya ambace ta da ranar wato asara. Allah maɗaukakin sarki kuma ya ambace ta da darul akira wato gidan ƙarshe, saboda ga ita babu wani gida, da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa innad daral akirati lahiyal haywan law kanu ya'lamuna, lalle gidan ƙarshe shi ne rayuwa da sun kasance. Tun rayuwar da mutane da su yi la'alla bai wuce shekara 200, 200, 300, amma rayuwar lahira ba ta da adadi, Allah maɗaukakin sarki ne kawai ya san wato adadinta. Shi ne shi yasa Allah ya ce lahiyal haywan, ai wahiyal hayat, wato ita ce rayuwa. Wannan rayuwar kawai tana nan ne a mazannin kawai na ɗan wani wato wujin kaci. Allah maɗaukakin sarki ya sake ambatanta da yawmut tanad, wato ranar kira, wato shi ne yau. Allah maɗaukakin sarki ya ce inni akafu alaikum yawmat tanad, manzon Allah yake faɗa ni ina jiye muku, ko kuma ɗaya daga cikin manzannin Allah yake ce musu ni ina jiye muku wato ranar wato tanad, wato shi ne ranar da za a kira bayi. Allah maɗaukakin sarki ya da ambace da yawmul fasal, ranar da za a rarrabe wato sakamako, waɗanda suka yi abin kirki a ba su sakamakon kirki, waɗanda suka yi abin tsiya Allah maɗaukakin sarki ya sakanta musu da kwatankwacin abin da su aikata. saboda Allah ya ce hadha yawmul fasl allazi kuntum bihi tukazzibu wannan shine ranar rarrabe wanda kuka kasance wato kuna ƙaryatawa a wani wajen sai Allah madaukakin sarki ya ambace ta da yawmul jam shine ranar wato gamuwa ko ranar haduwa ranar da Allah zai tattara mutane na farko da na ƙarshe a farfajiyar daren tashin alkiyama shi yasa Allah madaukakin sarki yace yake fada shine watun zira yawmal jam'i la raibati wato kai gargadin ranar haduwa wanda babu kokonto wato a ciki da kuma yawmal hisab Allah madaukakin sarki ya ambace shi da ranar wato hisabi saboda Allah madaukakin sarki ya ce haza ma tu adunal yawmil hisab wannan shine abin da aka muku alƙawarin sa li yawmil hisabi saboda ranar wato sakamako idan Allah madaukakin sarki Allah ya sake ambatanta da yawmul wa'id wato ranar narkon azaba shine alwa'id shine alƙawari na narkon azaba alwa'du alƙawari na alkhairi alwa'id shi kuma alƙawari na narkon mi azaba shine to duk waɗanda basu bi Allah ba Allah ya musu alƙawari na narkon azaba da Allah ya ce wa nufika fi sur zalika yawmul wa'id Allah ko wa nufika zalika yawmul wa'id Allah ya ce za a yi tura a cikin kafo ranar da mutane za su tashi wannan ranar ita ce ranar wato narkon azaba da kuma fadin sa da ya ambace ta yawmul kulud wato ranar tabbata saboda namin gidan lahira darul kulud ne gida ne na tabbata in an je ba a mi dawowa shine Allah madaukakin sarki zai fada wa ɗan aljanna a lokacin da za su shiga aljanna udkhuluha bi salamin zalika yawmul kulud ku shiga cikin gidan aljanna bi salamin da aminci zalika yawmul kulud wannan shine ranar tabbata inji Allah madaukakin sarki ya ambace ta da yawmul kuruj wato ranar da bayi suke fitowa daga cikin mi kaburruka da Allah madaukakin sarki yace yawma yasma'una sayfata bil haqqi a ranar tashin alkiyama rana ne da zasu ci kururuwa wato na kira da mai kira zai yi kira duk waɗanda suke cikin kaburruka wato za su fito kira na gaskiya Allah ya ce zalika yawmul khuruj wannan shine ranar fitowa daga cikin kaburruka kuma ya ambace ta da alwaqi'a da yace idza waqa'atul waqi'a mai aukuwa idan ta auku ya ambace ta da alhaqa ita ce wato mai riska wanda za ta riski da yace alhaqa malhaqa menene me ko alhaqa me riska me ya sanar da kai da me a riska Allah ya ambace ta da asaka da yace fa iza ja'at asaka me asaka shine sayhatun shadid allati tasummul asma shine ƙara me tsanani wacce take abin nan menene kurmartar da kuna menene da kunnaye idan aka yi wannan ƙarar sai kura menene kunna mutane wato sai su kurmarce saboda wannan ƙara shine as-saqa Allah ya ambace ta da al-qari'a mai kwankwasan zukata da yace al-qari'a mai kwankwasan zukata wama adraka mal-qari'a mi ya sanar da kai mai kwankwasan wato mi zukata inji Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki ya ambace ta da al-gashiya mai lillaba mutane da tsorace da yace hal ataka hadisul gashiya shin labarin mai rufe mutane da tsorace bai zo maka ba ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kadan daga cikin sunayen wato ranar tashin alkiyama da Allah madaukakin sarki yayi mata wato a cikin alqur'ani to wannan ranar tana da al-ahwal wato firkici wanda mutane da su riske shi a cikin wannan ranar shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu inna zalzala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasu sukara wa ma hum bisukara walakinna 'azaballahi shadid Allah madaukakin sarki yace ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ku yi taka tsantsan da dokokin ubangijinku inna zalzalatas sa'ati lalle girgiza na ranar tashin alkiyama shay'un azim wani abu ne wanda yake mai girma idi Allah madaukakin sarki Allah ya ce yawma tarawnaha ranar da zan kuke ganin ta tazhal kullu murdi'atin amma arda'at kowace mai shayarwa za ta jifa da abin da take shayarwa wa tad'u kulli zati hamlin hamlaha kowace ma'abuciyar ciki za ta haife abin da yake cikin cikin ta tsabar bala'in wannan ranar Allah ya ce wataran nasa sukara, zaka ga mutane suna cikin maye, kai ka ce totalin suka sha ko bakalin ko wani abin nan kwaya. Allah ya ce wa ma kun bi sukara, ba maye suka sha ba, ba kayan maye suka sha ba, walakinna azaballahi shadid, azabar Allah ne kawai min tsanani a wannan wunin idan Allah madaukakin sarki. Kuma rana ce da Allah ya bada labarin yara kanana waɗanda aka jifa da su iyayensu suka gudu, irin soyayya da ta uwa kaga ta jefar da ɗanta ta fita a guje, to yaran kuma sai furfura sai ta fito musu aka. Allah ce fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'al wildana shiba, ta yaya ne za ku samu takawa, ta yaya ne za ku ji tsoron Allah idan kuka kafircewa ranar da take sa yara kanana wato furfura idan Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki ya faɗa a gurin mai ne, ita yace wani fika fi sur fasaiqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nifika fihi al ukhra fa idza hum qiyamun anzuru, za ai fura na farko idan Allah madaukakin sarki, duk wani wanda yake cikin sammai da ƙasa zai faɗi idan Allah, shine fasaiqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah, sai wanda Allah ya so. Allah yace thumma nifika fihi al ukhra, sannan sai a sake yin fura wani na biyu. Allah ya umarci mala'ika Israfil da ya sake fura. Allah ya ce fa idzahu qiyamun yanzuru, sai ga mutane nan sun tattashi yanzuruna, wato suna saurare inji Allah madaukakin sarki. Haka Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da ita wato ranar tashin alkiyama, mutane suna furfutowa lokacin da aka yi fura na biyun nan, mutane za su yi yunkurin fitowa ne daga cikin kabarurrukansu. Malume ko hadisi manzon Allah ya ce lokacin da aka yi fura na biyu, sai Allah madaukakin sarki ya sa sama ke wani ruwan wato kamar ruwan mani, sai mutane su dinga fitowa daga cikin kabarurruka, kamar yanda wasu daga cikin nassosin ayoyin alqur'ani suka tabbatar. Allah madaukakin sarki ya ce yauma yakhrujuna minal ajdasi sara'an ka'annahum ila nusubin yufadu, ranar da suke fitowa minal ajdas daga cikin kabarin ruwa, sira'an da gaggawa za ka ga mutane suna ul 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 ana ta fitowa inji Allah. Allah ya ce ka annahum, kai ka ce cewa su waɗannan da suke bulbullowa din, ila nusubin, zuwa ga wata kafaffiyar tuta da su je, yufaduna, waɗanda suke gaggawa, wata abu aka kafa da su ta burin su je su tattaru. Amma kuma babu wanda ya san inda zai je, kawai fitowar ne kawai gaggawa ne, ba wurin mi zuwa a wannan lokacin. Da kuma Allah madaukakin sarki ya sake cewa yakrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir, mutane da su fito a cikin kabarurrukansu, ka'annahum jaradun, kai ka ce su fari ne, muntashir, wacce suke watsatsu irin fari. Yanzu ka je ka samu fara ta hau kan wani bishiya, ka je ka jijjiga, ba za su tashi kowa ta kudu wannan ta arewa ba, to haka mutane da su fito daga cikin mi wato kabarurruka. A wani wajen Allah ya ce yawma idhin yasdurun nasu ashtatan liraw a'malahum, mutane za su fito daga cikin kabarurrukansu, yasdurun nasu, mutane za su fito ashtatan daban-daban inji Allah, sai Allah ya ce liraw a'malahum, ba komi ne yasa za su fito ba, sai dan su ga wato ayyukansu. Allah ya kawo lamul ta'lil ko kuma wato lamul aqiba kamar yanda yake wato a wadin annahu. A wani wajen Allah madaukakin sarki ya ce yawma yakunu nasu kal farashin mabsus, rana ne da mutane idan suka fito a cikin kabarurrukansu, ka gansu kai ka ce musu kalfarashin, kamar waɗansu ƙwari ne, mabunan ƙwari waɗanda suke manfus, waɗanda suke a watse idan Allah madaukakin sarki. Ka ɗauka irin wani zuzu ɗin da yake fitowa daga cikin ƙasa, daga ya fito sai wancan ya kudu, wancan ya arewa, wancan ya yamma, to haka mutane za su dinga fitowa daga cikin kaburbura. Allah madaukakin sarki ya ce watakunil jibalu kal ihnin manfus, a ranar za ka ga duwar wasu kai ka ce auduga ce wacce take tacicciya, wanda aka cire mata wato ‘ya’yanta, idan babu ‘ya’yan ina iska ɗaukanta za ta yi, to haka duwar wasu za su kasance a ranar tashin alƙiyama inji Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki ya faɗa, yake faɗa dangane da ranar tashin alƙiyama, yusharun nasu, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da mutanen da suka furfuto daga cikin kabarurruka ɗin, za su fito tsirara ne aifuwar uwarsu, ba ta kalma, babu. Da manzon Allah ya ce yusharun nasu yawmal qiyama huffatun urratun burla, za a tayar da mutane a ranar tashin alkiyama huffatun, babu takalma, urratun, tsirara, burla da roƙa, haka kowa zai tashi a gaban Allah madaukakin sarki. har ma Aisha matar manzon Allah take cewa manzon Allah to kaifal auratu ya manzon ya rasulullah to ya al'aurorin mutane kuma a ce ga namiji ga mace al'auratu ko wansu a bayyane sai manzon Allah ya ce mata al'amru ashaddu min zalika ya Aisha al'amarin ya faka tsanani ya ke Aisha a wata ruwaya da yace mata likullim ri'in minhum yawma idzin fi sha'ni yubni kowane mutum a wannan ranar sha'nin sa ya ishe shi mutum yana tsaye mamacin ne a gefen sa bai san cewa mace bane ba tsirara ma yake bai san cewa tsirara yake ba saboda tashin hankalin wannan ranar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada suna fitowa mutane Allah madaukakin sarki yace sai mai kira ya kira shine yawma yunadil munadi min makanin ba'i ranar da mai kira zai yi kira zu daga wani wuri wanda yake wato manisanci Allah madaukakin sarki zai tattara wato mutane a farfajiyar filin tashin alkiyama da yace innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqat yawmin ma'lum lalle na farko da na ƙarshe ababan tarawa ne zuwa ga wani wurin taro wanda yake mi wani miqat wato wuri wanda yake na tsayuwa wanda yake ma'lum idan Allah madaukakin sarki Allah ya ce yawma idzin yattabi'una da'iya la'i wajalahum wakashiyatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa mi hamsa Allah madaukakin sarki yake faɗa a ranar tashin alkiyama rana ne da mutane yattabi'una da'iya da su bi mai kira din yanda ba su san kawai da su ji ana shela kutabo haka kawai mutane da su dinga tafowa su tafo yanda wannan mai kiran yake kira din nan jasiya Allah madaukakin sarki yace la'i wajalahu babu wani wanda zai karkace masa wannan kiran kowa sai ya je wajen wannan kiran yanda Allah madaukakin sarki zai tattara wato mutane a wannan wajen Allah madaukakin sarki yace wa kashiyatil aswat a wannan lokacin al-aswat saututtuka za su kankantar da kansu zuwa ga Allah madaukakin sarki babu wani mai magana baka isa ma kai magana ba a wannan rana Allah madaukakin sarki yace lirrahmani ga mai rahama fala tasma'u illa hamsa ko wala yusma'u illa hamsa ba abinda za a ji kawai sai takun tafiya shara mutane sun ansa kiran mai kira amma babu wanda yake cewa kowa haka da su zo su tattaru a farfajiyar mi filin tashin alkiyama idan Allah madaukakin sarki Allah ya ce yawma idzin la tanfa'u shafa'atu illa man azna lahu arrahmanu wa radiya lahu qawla a wannan ranar sheto ba za ta yi amfani ba kowace ceto ne za ta yi amfani ba kamar yadda muka faɗa a wannan karatun da muka yi illa man azna lahu arrahman sai ga wanda Allah madaukakin sarki ya masa izini ya ce ya ceta kuma ga wanda da aka ceta wa radiya lahu qawla sannan kuma Allah madaukakin sarki ya yadda da mi zancen sa tukunna sai Allah madaukakin sarki ya bashi wato ikon wato ceto Allah madaukakin sarki ya ce fa iza nufika fi sur idan mutane suka tattaru a farfajiyar filin tashin alkiyama din gashi dai mutane suna ganin ɗan uwa da dan baffa dan kawu wanda Allah ya ce a fadar da zumunci da Allah madaukakin sarki ya ce ban sunansa cewa huwallazi khalaqa minal ma'i basharan waja'alahu nasaban wa sihra shine wanda ya halicci dan adam daga ruwan maniyi sannan ya sanya masa wato dangi sannan ya sanya masa surkai to waɗannan dangi da surkai din ba za su masa amfani a ranar tashin alkiyama ba Allah madaukakin sarki ya ce fa iza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala mi yatasaalu idan aka yi fura a cikin kafo mutane suka tashi suka tsaya a gaban Allah madaukakin sarki to fala ansaba bainahum babu dangantaka a wannan ranar a tsakanin mutane mutum ba zai point din wani ba ya ce wannan dan kawuna ne wannan dan baffana ne wannan abin nan sarki na ne wannan kanina ne babu shi a ranar tashin alkiyama wala yatasaaluna sannan babu wani wanda zai tambayi wani a gaban Allah ranar tashin alkiyama shi yasa wani wajen Allah madaukakin sarki yace yawma yafirru almar'u min akhi rana ne da dan uwa yake gujewa dan uwansa wa ummihi wa abi yake gujewa babansa da jakumansa idan Allah madaukakin sarki wa sahibatihi wa bani yake gujewa matarsa da kuma ƴaƴansa likullu ri'in minhum yawma idzin sha'nu yughni kowane mutum a wannan ranar yana da sha'anin sa wanda ya ishe shi ba ruwan kowa da kowa a ranar tashin alkiyama shi yasa ce wala yasalu hamimun hanima masoyi baya tambayan masoyi a ranar tashin duk soyayyar ka da mutum a ranar tashin alkiyama ba ruwan karshe ba wanda zai tambayi wani Allah ya ce yubassaru nahum suna kallon su
masoyi yana kallon masoyi amma ba zai iya cewa wane ya dai kadaya a babu a gaban Allah a ranar tashin alkiyama shine yubassarunahu yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi izin bibani mujrimi wanda bai bi Allah ba sai ya burin ina ma ya kanshi kansa da ƴaƴansa yace Allah ga ƴaƴanansa su a wutani kuma ka kai ni aljanna shine yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi izin bibani wa sahibatihi zai bayar da matarsa yace Allah ga tanan kai ta wuta Allah ni kuma ka kai ni aljanna wa aqi wato da dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya zai iya bayar da shi shi dan ya tsira shine wa sahibatihi wa aqi sai Allah ya ce mi wa minana wa fasilatihi allati tuqi da kuma duk wani danginsa waɗanda suke bashi kariya a rayuwarsa ta duniya in wani abu ya taso kaga an je an yi tsayin daka in na daukar lauya ne a je a dauka in na asibiti ne a je a taru a asibiti a shimfu daga duma kaga mutane kaman gidan biki yare a ce wallahi wannan mu ne a cikin ban sunansa wato a kwance akan gado bashi da lafiya to a ranar tashin alkiyama duk wannan dangogin cewa zai ce Allah kai su tani kai ni aljanna shine wa minana wa fasilati allati tuqi Allah ya ce wa man fil ardi jami'an kai zai ce ma duk wanda yake bayan kasa Allah ya kai shi wuta summa yunji shi sai ya tsira idan Allah madaukakin sarki tsabar turkici da wahala na wannan ranar idan Allah madaukakin sarki wanda mutane wato da su riska wato a farfajiyar wato filin tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yake fada dangane da ranar tashin alkiyama din abinda mutane da su gani yace yawma nadawi samaa ka ayi sijini lil kutub kama bada'ana awwal khalqin nu'id wa'adana alaina inna kunna fa'ili rana ne da Allah madaukakin sarki yace nadawi samaa muke nada sama saman nan da kake ganin ta a ranar tashin alkiyama za a nade ta Allah yace ka ayi sijini lil kutub kamar yanda ake nada takaddu wanda aka rubuta yanzu idan mutun ya rubuta leta ko ya rubuta wani wasika ba zai nade ta ba to haka Allah madaukakin sarki zai nade sama a ranar tashin alkiyama shine kama bada'ana awwal khalqin nu'id kamar yanda muka fari halitta a farko haka zamu mayar da ita yanda kowa yazo duniya haka zai koma gaban Allah misali yanzu idan wani ya samu wani injury ya dinsa guda ɗaya ta cire a babu misali ko wani haninsa ya cire ba zai koma wa Allah da hannu ɗaya ba da hannaye guda nawa zai koma shine kama bada'ana awwal khalqin nu'id Allah madaukakin sarki yace wa'adana alaina alƙawari ne akan mu muke wannan alƙawari inna kunna fa'ili mu masu aikatawa ne idan Allah madaukakin sarki Allah ya ce yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila malaikatu tanzila ranar tashin alkiyama rana ne da sama wato da ta tsatsage mala'iku su dinga saukowa daga sama shine wa nuzila malaika a saukar da mala'iku idan Allah tanzilan wato saukowa haka da su ta saukowa mala'ikun Allah da su zo wato su diddira wato a bayan wato kasa kuma Allah madaukakin sarki ya sake fada a wani wajen dan cewa fartaqif yawma ta'ti as-sama'u bidganun mubin yakshan nas hadha azabun ali Allah madaukakin sarki ya ce manzon sa fartaqif ai bi ma'ana fantazir dan saurara ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yawma ta'ti as-sama'u bidukanin mubin ranar da sama za ta zo da wani hayaki wanda yake bayyananne shine wato ranar tashin alkiyama Allah ya ce yakshan nas wannan hayakin idan yazo zai dinga lulluba wato mutane ne idan Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce haza azabun alim wannan ita ce wato azaba wacce take memi radadi idan Allah subhanahu wataala to sama haka Allah zai shine wa idza samaa'un shaqqa sama da ta kekkece a ranar tashin alkiyama kasa ma Allah madaukakin sarki bai batta ba Allah ya ce wa humilatul ard wal jibalu fadukkata dukkatan wahida za a dauki kasa da duwar watsi sai a nike su wato nikewa guda daya ko kuma a maida su wato labor shine wa kuma shine fa dukkata dukkatan wato wahida a wani wajen Allah madaukakin sarki yace wa yawma tasirul jibal minene wa yawma tasirul jibal saira haka ne ko a ranar tashin alkiyama rana ne da duwar watsu za su tafiya wato in tafiya idan Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yace wa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard walmi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar rana ne da za a canje wannan kasar dan bayi Allah suka yi sabo a kanta duk sai Allah madaukakin sarki ya sa an nade ta an kawo wata kasa daban haka ita ma san mai sai an nade ta wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar sai ga mutane nan sun bayyana ga Allah wanda yake al-wahid wato guda ɗayan nan al-qahhar wanda yake mai ƙarfin wato lankwasawa subhanahu wata'ala to bayan mutane sun tattara bayan wannan wahalhalin kuma anan ne kuma Allah madaukakin sarki zai bujiro domin aiwa bayi wato hisabi kamar yanda muka karanta da manzon Allah yayi wato al'umma ko yayi wa mutanen da suke farfajiyar filin tashin alkiyama wato shafa'atul usma daga nan Allah madaukakin sarki zai sa wato a watsu daga dun bayi daga sama cewa fa izas suhuf nushrat da a watsu da takaddu daga sama wani la Allah zai karbi takaddarsa ta hannun dama wani zai karba ta hannun hagu wani zai karba wato ta bayan bayansa da Allah ya ce fa amma man uti kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wadannan wanda aka bashi littafin sa wato da hannunsa na dama Allah madaukakin sarki yace da sanna za a masa hisabi wanda yake hisabi wato mai sauki idan Allah madaukakin sarki hisabin da Allah madaukakin sarki ko me ya zama mai sauki shine aradul wato za a masa arad wato aradul wato suf za a bujiro masa da littattafan sa ne kawai haka manzon Allah ya fada wa wato matarsa wato Aisha Allah madaukakin sarki yace masa kai kaza kai kaza kai kaza yace Allah nayi sai yace to tun ina suturce ka a duniya yanzu ma na suturce ka ka shiga aljanna shine hisabin wato yasira amma duk wanda aka zo gaban Allah aka ce yayi yace Allah a'a manzon Allah yace sai an azabtar da shi shine man nuqisal hisabu uzziba duk wanda akai munakasha akai cece kuce da shi a wajen hisabi wato sai an masa wato azaba a wani wajen Allah yace fa amma man uti kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya wa huwa fi ishati radiya yace wanda aka ba shi littafin sa ta hannunsa na dama littafin gashi watsa da su za'i daga sama amma ba cewa da a ce wani gashi karba ba a daga sama ne amma kowa da sunansa akan a saman littafin wani ba zai karbi wato na wani ba da Allah madaukakin sarki yace wa kullu insanin alzamnahu aqirahu fi unqi wa nukhrij lahum yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba idan aka sa mutum a kabari yana shiga waɗannan mala'iku guda biyu za su umarce shi ya rubuta dukkan abin da ya aikata a rayuwarsa a nade masa a wuyarsa shine wa kullu insanin kowane mutum alzamnahu da'irahu fi unqi zamu nazumtar masa da aikin sa wato a cikin wuyarsa wa yawmal qiyama a ranar tashin alqiyama nukhrij lahu kitabina ne zamu fitar masa da wani littafi wanda yake mi abun watsowa yana karban littafin sai yaga on top a rubuta ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba haka zai gani haka kawai kowa zai karba nasa to wanda ya karba da hannun dama sai yaga farin rubutu ba minene zai ga alkhairi a ciki sai ya dinga cewa mutane ha umqra'u kitabiya gashi nan ku karanta wato littafina inni zanantu anni mulaqin hisabiya ni na tabbatar zan hadu wato da sakamako na fa huwa fi ishatin radiya yana cikin wata rayuwa wacce take yardaddiya inji Allah madaukakin sarki a wannan rana amma wanda aka bashi da hannun hagu ba Allah ya ce fa amma man uti kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta wa lam adri ma hisabiya ya laita ha kanatil halaka anni sultaniya sai Allah ya ce mi kuzuhu fagulluhu summa aljahima salluhu summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku Allah ce wanda aka bashi littafin sa da hannunsa na hagu sai ya dinga cewa ya laitani kaitonsa lam uta kitabiya ni ba a bani littafi na ba fa kuma alhali an bashi ya boye kamar yanzu ne yaje ban sunansa yaje exam officer na department ne na department ko na faculty yaje ya karbo abin nan ban sunansa slip din sa sai yaje ya ga wanda la'alla 1.5 ko 2.5 sai kaga yana boyewa kinda da duk sauran abin nan cosmetic din sa daga mai 4.5 shi zai nuna nasa ba zai nuna ba sai dinga boyewa ce naje exam officer din ma ban sunansa exam officer din arfe baya nan har ya shashacce da zancan to haka zai yi a lahira sai ce lam uta kitabiya ni ba a bani littafi na ba falam adari ma hisabiya kai ni ban san ma menene sakamako na ba sai ce ya laita ha kanatul qadiya ya laita ha kai tonta ina ma daga wannan mutuwar babu wani abu qadiya ita zamo yankakkiya sai dinga cewa halaka anni sultaniya mulki na da nake da shi na samu a rayuwata ta duniya ko da ma ta halaka anni ya halakar da ni yana cikin fadar wannan abin sai Allah madaukakin sarki ya ce wa mala'ikunsa kuzuhu ku kamo shi fagulluhu ku tattanke shi summa jahima salluhu sannan ku zara shi a cikin wutar jahim summa fi silsilatin sannan ku daddaure shi a cikin wani sasari wanda zar'uha sab'una zira'a malime suka ce sab'una zira'an anan adad ne la nihayata lahu kai sasari ne wanda ba a san iyakar sa ba wai ba zira'i 70 din bane ba kai za a yi ta daure shi ne da sasari wanda ba a san iyakar sa ba sannan a zara shi wutar mi jahannam mi ya jawo za a zara shi cikin wutar jahim saboda ya karbi littafin sa ta hannun mi wani kuma zai karbi littafin ne ta bayan bayan sa da Allah ya ce fa amma man uti kitabahu min wara'i zahari fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi ace waɗannan wanda za a bashi littafin sa ta bayan bayan sa a ranar tashin alkiyama shi sai waye idan ya tashi me zai nayi shine fa amma man uti kitabahu min wara'i zahari fa sawfa yad'u dasan ne zai yi to irin wato halaka ya dinga cewa ya halaka ya halaka za a bashi littafin ta hannun hagu ne amma sai an fasa kirjin sa tukunna littafin sa hannun ya fito ta baya tukunna Allah madaukakin sarki ya sa ya karbi wato littafin shine fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira kuma da sannan zai shiga wato wutar sa'ira inji Allah madaukakin sarki dan haka za a watsa takaddin bayi wanda yake mutumin kirki ko mutumin banza idan ya karba ko kuma wanda idan ya karbi wato littafin nasa idan bai ga alkhairi a ciki ba sai ya dinga kaito din sa Allah ya ce wa wad uminana wa wudi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi yaquluna uminana fa yaquluna ya laita lana ma li hadha alkitabu la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada Allah ya ce za a sanya littattafai a ranar tashin alkiyama ana kawo littattafai ana bawa bayi Allah ce fataral mujrimina ya kai manzon Allah zaka ga mujrimai waɗanda ba su bi Allah a rayuwar su ta duniya ba ya kuluna suna cewa mali hazal kitabu mi ke ga wannan littafin la yugadiru sagira baya koye karamin aiki wala kabira ko babban aiki illa ahsaha sai ya kididdige sai Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira da su samu abin da suka aikata ahlace wala yuzlimu ko wa ma yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci kowa ba a ranar tashin alkiyama shine Allah madaukakin sarki yace yawma tajidu kullu nafsin ma aminat min khairin muhdara wa ma aminat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa wallahu ra'ufun bil ibad rana ce da kowace rai za ta samu abin da ta aikata na alkhairi a halarce abin da ta aikata kuma na muni ta dinga burin ina ma a samu wani zamani mai tsayi tsakaninta da wannan shine amadan ba'ida Allah ya ce wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa Allah madaukakin sarki yana muku wato ka shaidun wato kansa wallahu ra'ufun bil ibadi lalle Allah madaukakin sarki mai tausayi ne ga bayinsa bayan wannan tarban takaddu akwai kuma al-mizan wajen da za a zo a auna ayyukan bayi a ranar tashin alkiyama za a auna ayyuka za a auna wato gangar jiki za a auna littattafan bayi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da Allah madaukakin sarki yace wana da'ul mawazinal qisal yawmil qiyama fala tuzlamu nafsin shay'a wa in kana misqala habatin min qardalin atayna biha wa kafa bina hasibi za mu sanya mizane na adalci a ranar tashin alkiyama Allah ya ce idan mutun ya aikata wani aiki da dai da kwayar zarra zamu zo da shi shine atayna biha Allah ya ce wakafa bina hasibi mun isa mu zama masu wato hisabi inji Allah da ya ce fa amma man saffadat mawazinuhu fa huwa fi ishatir radiya wannan wanda mizanin sa wato yayi nauyi a ranar tashin alkiyama yana cikin rayuwa wacce take yardaddiya sai ya ce wa amma man kaffat mawazinu amma wanda mizanin sa yayi sako fa ummuhu hawiya uwarsa wato ita ce mi hawiya wama adraka ma hiya mi ya sanar da kai mi cece wannan hawiya din Allah ya ce narun hamiya wata wuta ce wacce take mai mi kuna idan Allah subhanahu wataala to bayan wannan akwai kuma wato tsallake wato surai yana nan a ranar tashin alkiyama wanda shi ma wuri ne wanda yake wato mi bayan Allah madaukakin sarki ya kawo wutar jahannam an zo an girgiye ta a gana da manzon Allah ya ce yuta bi jahannam laha sab'una alf zimamin wa fi kulli zimamin sab'una alf malakan yajrunaha za a zo da wutar jahannam a ranar tashin alkiyama inji manzon Allah tana da ni abin nan linzami guda 70 akwai wani linzami manzon Allah ya ce akwai mala'ika 70 yajrunaha suna jawo haka da su zo da ita farfajiyar filin tashin alkiyama shine waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan waji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatazakkaru al insanu fa anna lahu zikr. Allah yace ubangijinka zai zo tare da mala'iku cikin safu safu. Waji'a yawma idhin bi jahannam arana za a zo da wutar jahannama. Yawma idhin yatazakkaru al insanu aranan ne dan adam zai tuntuntun wani aikin alkhairi alhali kuma bai aikata shi ba. Shi yasa Allah yace fa anna lahu zikra. To ta yaya zai tuna? Tunda dai bai aikata aikin alkhairin ba a rayuwarsa ta duniya, ta yaya zai tuno shi a lahira? Shine fa anna lahu zikra. To wannan wutar jahannama idan an zo da ita farfajiyar filin tashin alkiyama, da Allah ya ce takadu tamayyazu min al-gaizi kullama ulqiya fiha fawzun sa'alahum kazanatuha alam ya'tikum nazir qalu bala qad ja'ana nazirun faqazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi dalalin mubin. Haka za a yi taiban mutane ana tawawwatsawa da manzon Allah ya ce la yuzalu yulqa an-nasu fil jahannama fataqulu hal min mazidin hal min mazidin hatta yada Allahu qadamaihi fazawa ba'daha ba'd fataqulu qat. Manzon Allah yace ba za a gushe ba, ana iban mutane ana watsawa a cikin wutar jahannama, ita kuma tana cewa halmin mazid halmin mazid, shin Allah akwai ƙari ne? Hatta yada Allahu qadamai, sai Allah ya dauki digadigansa guda biyu ya daura wa kan wutar jahannama. Fazawa ba'daha ba'd, sai shashin ta ya haɗu da shashi ta matsa yan wutar, shine fataqulu qat, wato sai ta ce qat. Wannan shine fassarar fadin Allah da yace la amna amna jahannama min al-jannati wal nasi ajma'i. Wallahi tabbas, sai da Allah ya rinsa yace lamun din da take cikin la amna Allah lamun qasam ne ta kadirin ta wallahi, nunun din karshen nunu tawkidi ne, wallahi tabbas sai na cika wutar jahannama da mutane da duwar wasu bi da Allah. Amma a kare jefawa din kuma wutar jahannama bata cika ba, sai daga karshe Allah ya dauki digadigansa ya dora mata, sai shashin ta ya hadu da shashi ta takure tukunna ta ce kat, shine cikarta ta. To za a yi ta wannan a farfajiyar filin tashin alkiyama. Shi yasa Allah ce yawma naqulu li jahannama hal min talati fataqulu hal min mazid, ranar da zamu ce wa wutar jahannama cin kin shi kane, sai ta ce wa Allah hal min mazid, shin akwai kari ne? Jira take a kara mata, kuma abin da za a jefa din ya riga ya mi ya kare babu shikenan, sai a bar mu nan kuma kai a wannan lokaci. To ana zuwa da wannan wutar jahannama, manzon Allah ya ce za a dauko sura'i sai a buga mata a kanta. Manzon Allah ya ce shi sura'i din nan aswadu min sha'ri, yafi gashi wato baki, sai ya ce wa ahad min sayfin, sannan kuma yafi wato tafa bi kaifi, wa dabu min sha'ri, sannan kuma yafi gashi siririta. An zo an buga shi a wutar jahannama, kuma Allah madaukakin sarki zai ce mutane su wuce. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladzina takaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisya. Allah ce wa in minkum, inna bi ma'ana ma minkum, babu wani daga cikin ku idan Allah, illa waridha, sai ya gangara ta kan wutar jahannama, sai ya wuce ta kan surai. Allah ce summa nunajjil ladzina takaw, sannan zamu tsayaratar da waɗanda suka yi takawa suka yi taka tsantsan da dokokin Allah. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jisya, adh-dhalimai mushrikai, da masu aikata laifuffuka zamu barsu a cikin wutar jahannama jisya a gurfane idan Allah. Saboda a gefe da gefen wutar jahannama, manzon Allah ya ce akwai kalalib, waɗansu kugiyoyi waɗanda aikin su kawai fisga, sai mutun ya zo wucewa sai fis su fisgo shi kawai. Sannan bayan su ga mala'ikun Allah zabbaniyawa da dirgajir ga mala'iku, da ya ce falyada unadiya sanada'u zabbaniya, ya kira wanda zai kira idan Allah madaukakin sarki. Sai Allah ya ce sanada'u zabbaniya, mu kuma zamu kirawo mala'iku zabbaniyawa, suna nan jiggajib ga mala'iku ne a gefen. Wani ma kawai mala'ikan zai gani ya tsorita kafarsa ta zami ya fada wutar mi jahannama a wannan lokacin, sai wanda Allah madaukakin sarki ya so su ne za su tsallake. Shi yasa hatta annabawan Allah idan suka hau kan surai idiman don Allah cewa yake cewa rabbus sallim rabbus sallim, kuma ya ce babu wani wa in minkum, babu wani daga cikin illa waliduha, wallahi kowa sai ya wuce ta kan surai, babu wanda ba zai wuce. In mutun ya samu ya tsere akan musra'i ne, shine kuma zai je a bude masa aljanna, zai je ya sha tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga nan kuma sai ya shiga ina aljanna, kamar yadda muka faɗa manzon Allah zai nema wa ƴan aljanna ceto. Daga cikin ceton da suka keɓanci manzon Allah guda uku, zai je a bude musu wato shiga aljanna. To su waɗanda suka wuce akan menene? Surai, waɗanda kafarsu ta zame su kuma suna cikin mi, wato wuta a farfajin ranar tashin alkiyama. To wannan firkicin kamar yadda za mu ji idan mumini ne mai sabo to idan ya firkita a wannan rana to wannan firkicin sai ya zama sanadiyar da Allah madaukakin sarki zai kankare masa zunubansa a ranar wato tashin alkiyama din shi yasa malam yake fada yake cewa yaumul qiyama ita ranar tashin alkiyama azimun hauluha wato firkicin ta babba ne asirun amruha al'amarin ta sannan mai tsanani ne ya tagayyaru mazahirul kauni lati allafaha alqalb shine mazahirul kau abinda yake bayyana a duniyance to ya tagayyaru yana canjawa allati allafaha alqalb wanda mutane suka sani abinda mutun ya sani a ranar tashin alkiyama sai ya ga mabambancin sa a gaban Allah ranar tashin alkiyama wal ard ita kasa tuzalzal wato ana jijjigata shine idza zilzilatul ard zilzalaha idan aka jijjiga kasa wato jijjigawa wa aka rajatul ard asqalaha kasa za ta fitar da duk abin da yake cikin ta wa qala al insanu malaha dan adam sai ke cewa mi ke ga wannan kasa mi ya same ta yauma idzin tuhaddisu akbaraha a wannan ranan ne za ta bada labarin kanta da kanta inji Allah madaukakin sarki yauma idzin yasdurun nasu ashtata rana ne da mutane za su fito daban-daban li rau'a amalahum domin su ga mi ayyukansu haka Allah madaukakin to da a jijjiga kasa a ranar tashin alkiyama shine wato dukku sannan kuma kasa din bayan an jijjiga ta za a shafe ta da zamo label ko za a nike ta a wannan lokacin wal jibal sun kuma duwar wasu tusayyir wato ana nike su ko ana tafiyar da su wato sannan kuma ana sheke su da Allah madaukakin sarki ya fada cewa bayan an nike duwar wasu sannan kuma za a yi mi wato za a sheke su wal bihar sannan koguna kuma tufajjar wato ana mai da su wato guda daya duk kogin nan su irin wannan Atlantic Ocean wane ne Indian Ocean wane ne duk sai Allah madaukakin sarki ya sa ya koma kogi guda daya daman ba asalin su guda ɗaya bane ba to bayan sun zama wato guda ɗayan kuma wato sajjaru sai kuma a banka musu wuta in baka taba ganin kogi ya kama da wuta ba za ka gani a ranar tashin alkiya duk sai su kone ruwan kogin wato ya kone shine wato sajjaru shine wa minane wa idzal biharu sujjirat shine idan aka kone wato kogi ruwan cikin sa wato ya kafe babu komi ya kama da wuta duk a ranar tashin alkiyama wannan zai faru wasama'u tushaqqaqu kuma a ranar tashin alkiyama din ne sama wato take kekkecewa wata murru sannan kuma ka ganta tana tafiya shine wata murru wato tana tafiya washamsu tukawir sannan kuma rana sai ta wayi gari wato tukawir wato hasken ta tafi shine idan samsu kungira cewa hasken rana wato yana tafiya wa tazhab sannan kuma wato ta tafi hasken ta wato ya tafi wa tazhab wato ita ma wato ban sunan sa wato ranar ta tafi wal qamar shi kuma wata yuksaf wato sai ya kusufi shi ma hasken sa wato ya kare shine Allah madaukakin sarki ya fada a wani wajen cewa za a hada wata da rana a ranar wato tashin alkiyama din to za a hada biyu hasken su ya tafi wal nujum su kuma taurari ta takawwa wato suna faduwa su ma ko hasken su wato yana tafiya wa yuzhab za a tafiyar wa yuzhab dauha wato za a tafiyar da hasken wato taurari din wataran nasu sukara za ka ga mutane suna cikin maye wa mahum bi sukara amma ba kayan maye suka sha ba ba komi bane ba li hauli ma yarauna saboda din tsoran abin da suka gani ne a ranar tashin alkiyama din yafza'ul qussatul mu'minina qussatul mu'minina masu aikata sako daga cikin mu'minai su yafza'u da su firkice wato su tsoro ya kama su a wannan lokaci din fa faza'uhum haza to firkicin su a wannan ranar ko tsoran su a wannan ranar kaffaratul lizunubihim kaffara ne ga zunubansu shine mahallin shaidi a cikin shine ba muna magana akan mukaffaratul zunubi ba ababen da yake kankara wato zunubai ba to idan mumini ya je gaban Allah ya ga wahalhalu na ranar tashin alkiyama tsoro ya kama shi ya tsorita to yana tsoran nan tindida ya kasance mai aikata sako ne a duniyance sai Allah madaukakin sarki ya kankare masa mi zunubansa a wannan lokaci sai ya ce fa amma ahlul imani was-sidq amma ma'abuta imani da gaskiya wattaqawa da kuma taqawa fahum aminuna min al-fazai su suna nan a cikin aminci dangane da wannan firkici duk wanda imanin sa yake imani gaskiyar sa take gaskiya taqawar sa take taqawa to shi Allah madaukakin sarki zai amintar da shi daga wannan firkicin ranar tashin alkiyama ne shine aminuna min al-fazai fi zalikal yawm suna cikin aminci dangane da wannan fargaba din wato na wannan rana wacce take mai girma kama qala Allahu ta'ala kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa la yahzunuhum faza'ul akbar cewa faza'ul akbar turkicin nan babba la yahzunuhum wato ba zai bakantar musu da rai ba Allah ya ce wata larqa minana wata talqahumul mala'ika a wannan ranar mala'iku da su dinga yin maraba da su idan sun haɗu da su suna musu wato lale lale a wannan lokacin shine wata talqahumul mala'ika mala'iku da su na wato tarban su sai su dinga ce musu haza yawmukum allazi kuntum tu'aduna wannan shine wuni wanda aka muku alƙawari wato akan su duk wani mutumin da ya zama mai imani na ƙwarai kuma ya zama mai gaskiya cikin imaninsa kuma ya zama taqi to a ranar tashin alkiyama Allah zai amintar da shi da wannan firkicin na ranar wato tashin mi alkiyama har ma mala'iku wato tarbansa da su yi a farfajiyar filin tashin alkiyama Allah ya ce zalika yawmun yusammuna ma min zalika yawmun wato ita ne wannan wuni din yasma'una ma yasurru nufusahu a wannan munin za su ji abin da zai na faranta musu mi ransu su waɗannan mu'mine masu imani na gaskiya za su ji abin da zai na faranta musu mi wato rai wata dama innu bihil qulubuhum sannan kuma zukatansu wato su dinga wato samun nutsuwa wato da ita kamar yadda Allah madaukakin sarki zai ce ya ibadila kaufun alaikum alyawma wala antum tahzanun ya ku bayina babu tsoro akan ku a yau sannan kuma babu bakin ciki a tattare da ku duk waɗanda suka yi imani ko suka yi soyayya na gaskiya ko suka yi imani na gaskiya da Allah ya ce al-aqilla yawma idzin ba'du li ba'din adun illa al-muttaqu cewa waɗanda suka yi soyayya a rayuwarsu ta duniya soyayyar su ta wuce muhabba haddace kulla amma ba a yi soyayya don Allah ba to a ranar tashin alkiyama shashin su da shashi makiyan juna ne Allah ya ce illa al-muttaqu sai dai waɗanda suka yi domin Allah masu takawa masu taka tsantsan da dokokin Allah to su ne wanda Allah madaukakin sarki zai ce musu ya ibadi ya ku bayina la kaufun alaikumul yawma babu tsoro a tattare da ku a yau ranar tashin alkiyama wala antum tahzanuna sannan kuma babu bakin ciki a tattare da ku malai yace wasirru fi hadha sirrin da yake cikin haka annal qulubuhum kanat amiratun bil kaufi cewa zukatan su sirrayu a duniyance bil kaufi wato da tsoron Allah ma'ami bi kaufin min rabbihim da tsoron wato ubangijin su fi duniya wato a duniya su wadancan bayin Allah na kware din wanda zai amintar da su kenan a duniya kullun zukatan su suna cikin tsoron mi Allah shi yasa Allah madaukakin sarki suna cewa inna nakafu min rabbina yawman abusan qamtarira mu muna jin tsoro dangane da ubangijin mu wani wuni wanda yake mi abusan wanda yake wunin wanda yake mai aminene in an ce abus shine wanda yake jin tsatse sannan kantsarira sannan kuma wanda yake wato mai tsanani wannan wuni wuni ne da bayin Allah in an ce abasa fulanu ayya gintse wato fuskar sa shine mun fahimta ko abasa wata walla ayya gintse fuska wata walla ya juya baya shine manzon Allah irin batare din nan shine al-abas mu fahimci wannan abin nan din to wannan inna da kafu mu muna ji min rabbina dangane da ubangijinmu yawman wani wuni wanda yake abusa wanda wuni ne wanda yake gintsewa sannan kamdarira wanda gintsewarsa kuma yake wato da tsanani fa ammanahum subhanahu yawmal qiyama saboda suna jin tsoron Allah sanadiyar wuni ranar tashin alkiyama to sai Allah madaukakin sarki ya amintar da su wannan ranar tashin alkiyama فوقاهم الله شر ذلك اليوم sai Allah madaukakin sarki ya kare su daga sharrin wannan wuni din shine walaqahum haka ne ko walaqahum nadaratan wasurura sai Allah madaukakin sarki ya sadar musu da annadara me nadara shine wato mi hasken fuska shine wujuhun yawma idzin nadira ila rabbiha nazira waɗansu fuskoki a ranar tashin alkiyama masu haske ne ila rabbiha dangane da ubangijin ta nazira za su kalli ubangiji to sai suka tashi a ranar tashin alkiyama fuskokinsu mai farare yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun haka ranar tashin alkiyama wujuhun yawma idzin musfira dahikatun mustabshira waɗansu fuskoki a ranar tashin alkiyama suna cikin haske dahikatun suna masu dariya mustabshira sannan kuma ana musu wato albishi to duk waɗanda suka samu takawa a rayuwarsu ta duniya fuskokin su a ranar tashin alkiyama mi suna cikin mi haske shine wala qahum rabbuhum nadaratan wa surura sai Allah madaukakin sarki ya sadar musu da hasken fuska wa surura sannan kuma ya sanya musu mi farin ciki قال صلى الله عليه وسلم من ذو الله صلى الله عليه وسلم ينافدا فيما يرويه عن ربه دنگane da abin da yake rawaitowa daga wajen ubangijin sa hadisul qudsi ne kenan man Allah madaukakin sarki yana cewa wa izzati na rantsai da buwayata la ajma'u ala abdi kaufaini ba zan hada wa bawa na tsoro guda biyu ba wa amnaini da kuma aminci guda biyu ba Allah ya rantsi ba zai hada wa bawa tsoro guda nawa ba biyu sannan da aminci guda nawa ba sai ya ce idza kafani bid dunya duk sa'ilin da bawa na yaji tsoro na a duniya to amantuhu yawmal qiyama ni kuma zan amintar da shi a ranar tashin ni wato alqiyama sai ya ce wa idza amanani fid dunya amma idan ya amintu da ni a duniya yaki jin tsoro na cewa bai damu da ni ba to akfabtuhu yawmal qiyama ni kuma zan tsoratar da shi a ranar tashin alqiyama haka Allah ya faɗa dan haka duk mutumin da ya zamo shi yana cikin aminci a rayuwarsa da duniya babu tsoron Allah a cikin zuciyarsa kawai shi kawai a aminci kawai ya amintu da abin nan din Allah to a lahira kuma Allah ba zai bashi aminci ba zai taba samu mun fahimta yawa sannan kuma duk wanda ya ji tsoron Allah a duniya kuma Allah ba zai tsoratar da shi a lahira ba Allah ba zai taba hadawa sai da Allah ya rantsa ya ce wa izzati sai da ya kawo wawul qasam ya kawo izza shine al-maqsumun bihi shine na rantsa da buwaya yanzu Allah ko bai rantsa ba magana sa gaskiya ne ko ba gaskiya ba yace ba zai hadawa bawansa wato tsoro guda biyu ba sannan kuma ba zai hadawa bawansa aminci guda nawa ba biyu duk wanda ya sakankance a rayuwar duniya cewa babu tsoron Allah a cikin zuciyarsa yana aikata abin da yaso to a lahira ko wallahi sai Allah ya tsoratar da shi wanda kuma yaji tsoron Allah a duniyanci kullun rayuwar duniyar nan yake taka tsantsan da ita gudun abin da zai je ya riska a ranar tashin alkiyama to shi kuma Allah madaukakin sarki sai ya amintar da shi a ranar tashin alkiyama shine abin da hadisin wato yake koyar wannan shine ina ga ƙarshen inda da mu tsaya wanda malam ya kawo mukaffaratu zunub shine firkici ko tsoro na ranar tashin alkiyama duk mutumin da yaje gaban Allah yana mai imani amma ya dan je da kurakurai idan ya firkita ya dan samu firkici a gaban Allah to sanadiyar wannan firkicin sai kuma sai Allah ya kankare masa mi zunubansa sai ya zama sanadiyar shigansa mi aljanna shine kaw abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka kuskure kuma muna roƙon sa subhanahu wata'ala ya yafe mana karancin sanin mu ne da kuma wato fusga wato na wato shedan muna tawassuli da abinda muka aikata na alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu na alkhairi abinda ba alkhairi bane ba kuma muna roƙon sa subhanahu wata'ala ya canza mana da abinda yake shine mafi alkhairi ya yafe mana zunuban mu ya haska daga barurrukan rukan mu ya sadar da mu da manzansa sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna ya ji kan iyayen mu ya ji kan kakannin mu ya yafe musu wato zunuban su ya shiryar mana da zuriyar mu ya hada mu da su a gidan aljanna gabaki daya duk wani mai bukata ya Allah ya ubangiji Allah ka biya masa in alkhairi ne Allah in ba alkhairi bane baka canja masa da abin da yake wato mafi alkhairi a rayuwarsa ya Allah ya ubangiji rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanna rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin allahumma anta allazi amartana bi du'aika wa wa'adtana bi ijabatika fa qad da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana ya arhamar rahimin ya rabbal alamin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamin innaka hamidul majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin.